matasa yayar mu nanan kawar mu nanan mutegun iyaye na saba dake na aminta dake in babu ni babu ke baby ki so na kamar rake nace mata ulalla ta ganni tace ga bulalla ki buya kar in ba suna na ki bi ni ki dawo da banana My baby is too mahakizo Na baki kikabang Alkawari na teka My babe zotaho So yen yan zankarbo Kaleni ikijuyo Da kizana dao My baby you know Kin sache zuchi ata My baby you know Kiche azuchi ata Imbiki muje gida da uma abba ke ce sarauni yata ke ce dai kai mata soyayyar mu nanan kawar mu nanan jigun iyaye kai mata soyayyar mu nanan kawar mu nanan jigun iyaye kawai baby zana cika soyayyar ki baby zana bida Ha ha, yeah yeah, ni ba na barin ki har abada Because you know, never fall